والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد من أقار جدد قدير مغى الله يقوى من قومي دي كامو أن السافية تأصبع يومنا قوم شابيو جواتا جماد الأولى هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكرا دبود اليهود الأربعين wanda ke da mai ladiya yau muna 19 ga watan 1 shekara ta 2019 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid na babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil Muhammad ibn Abdul Wahhab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama dan yan uwa ba su manta ba sati da ya gabata mun karanta babin da ke magana akan tawakkali inda muka ji cewa lallai tawakkali na daga cikin nau'o'in ibadu kuma tauhidin mutum da imaninsa baya inganta sai ya samu nagartaccen tawakkali tsakankanin shi da Allah kuma mun fahimci menene ma ake nufi da tawakkali hakikatan in aka ce tawakkali ne ake nufi mun ji cewa tawakkali abin da ake nufi da shi shine bawa ya sani ya kuma sakankanci cewa al'amura ga baki daya suna hannun Allah ne kuma duk abin da Allah ya nufa ya so ya ga dama shike faruwa duk kuma abin da Allah bai nuface shi ba zai faru ba kuma bawa ya sakankance cewa duk abin da ya same shi dama can Allah bai rubuta abin zai guje mishi ba haka ne duk abin da ya guje masa Allah bai kaddara abin zai same shi ba bawa ya yadda cewa babu wata dabara babu ƙarfi sai ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya idan mutum ya samu wannan ya samu hakikanin tawakkali to yau babin da zamu tashi shine mallan yace babu qaulillahi ta'ala afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun wa qawlihi wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa adh-dhallun waɗannan ayoyi guda biyu su ne mabuɗan wannan babin malai ce babin da zai magana a kan ma'anan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala afa aminu makarallah shin yanzu za su amince ma makircin Allah Allah ce fala ya amanu makarallah illa alqaumul khasirun babu wanda ke amince ma makircin Allah sai mutanen da suke hasararru ta uku aya ta biyu malin yace wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa adh-dhallun babu wanda ke yanke tsammani yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wataala sai mutane batattu wannan babi kamar yanda muka ji wadannan ayoyi guda biyu malin yana son ne ya mana magana akan cewa babu yanda za a yi imanin bawa ya inganta ya samu nagartaccen tauhidi har sai zuciyar shi ta ɗabi'antu da waɗansu ɗabi'u guda biyu ɗabi'a ta farko tsoron Allah tsoro ɗabi'a ta biyu kwaɗayi waɗannan abubuwa guda biyu sai sun haɗu a cikin zuciyar bawa sannan bawa imaninsa ke inganta idan bawa ya tsoraci Allah tsoro zalla babu kwaɗayi a tare da wannan tsoro ne kawai a cikin zuciyarsa babu kwaɗayi to wannan hasarari ne tababbe ne haka ne idan bawa ya rayu akan kwaɗayi kawai ba tare da tsoro ba shi ma wannan bawa tababbe ne hasarari ne da haka wajibi ne tauhidinka ba zai cika ba har sai ka cika waɗannan sufofi guda biyu a cikin zuciyarka kana bautan Allah kana mai matsanancin kwaɗayin abin da ke wurin Allah kana kuma mai matsanancin tsoron azabin da ke wurin Allah haka rayuwar mutum ya wajaba ta kasance idan mutum ya samu wannan a cikin zuciyarsa to ya sami imani a wannan babin ya sami imani hakikanin imani amma duk inda mutum ya rinjaye da ɗaya akan ɗaya ya fifita tsoronsa ko kuma ya bauta ma Allah da tsoro kawai to wannan asara ce ko ya bauta ma Allah da kwaɗayi kawai wannan asara ce wajibi ne waɗannan sufofi guda biyu su tattaru a cikin zuciyar mummuni tsoro ko kuma wa'annan sifofi guda biyu mala ya kawo ayoyin alqur'ani mai girma akan su wanda yake aya ta farko tana nuni akan cewa duk wanda ya amince ma makircin Allah hasararre ne aya ta biyu tana nuni akan duk wanda ya yanke kauna daga rahamar Allah shi ma batici na farko wanda ya yanke wanda ya amince ma makircin Allah kaga babu tsoro a tare da shi kenan kun fahimci magana duk wanda ya amince ma makircin Allah babu tsoro a tare da shi kenan aka ce wannan sarari aya ta biyu duk wanda ya yanke kauna daga rahamar Allah babu kwadayi a tare da shi kenan shi kuma wannan aka ce tababbe ne batacci ne kuma baya ga waɗannan ayoyi ayoyin alqur'ani mai girma da dama sun kawo waɗannan matakaiya guda biyu sun hada su da haka wanda ya raba su to ya dauki wani layi ne ba tafarkin Allah ba a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim Allah ce a gaya ma bayinsa nabbi ibadi ka gaya ma bayina anni ana al-ghafur rahim lalle ni ne mai gafara kuma mai jin kai wa anna azabi huwa al-azab al-alim kuma azaba ce mai radadi da haka abubuwa guda biyu aka kawo da rahamar Allah domin a fadaice ta da azaban Allah domin a tsorace ta a wata ayin yana cewa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim lalle Allah mai gaggawan hukuma ne kuma lalle Allah mai gafara ne mai jin kai da haka matsayi guda biyu aka hada mai gaggawan hukuma ne saboda a tsorace hukubar tasa mai gafara ne mai jin kai domin a kwadeci gafaran nan da jin kannan nan Allah subhanahu wataala haka wata ayan take cewa inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim a cikin suratul a'raf ayoyi dai mabambanta sun zo sun hada waɗannan matsayi guda biyu da tsoro da kuma fadai cewa babu makawa ne sai sun hada cikin zuciyar mutum sannan mutum yake samun haƙiƙanin imani to akwai waɗansu abubuwa da ke kawo bawa ya fada cikin aminta daga makircin Allah wannan sifan dai wanda idan mutum ya sifanta da ita ya zama hasararre ya yi hasarar duniya da lahira akwai waɗansu sifofi da su suke taimakawa mutum ya fada cikin aminci ya aminta daga azaban Allah ya rika jin ba matsala hankalin shi kwance ya saba ma Allah hankalin shi kwance bai jin akwai wani tsoro a tare da shi akwai sifofin da suke taimakawa gurin kawo wannan sifa ta farko ita ce bawa ya yawaita zunubi yi ta zunubi tun yana ƙara ɗari idan zunubin shi te girma sai zuciyar shi ta bushe sai ya gama to me kawai da shi kenan tun yana tsorata in aka ce mishi Allah ya hana ya ce to Allah ya gafarta mana to amma ya doge akan zunubi ni ta zunubin sai shedan ya amfani da wannan dama sai ya nemi shi to ka gani ai irin wannan in ma kace wai zaka tuba jiya ka tuba ka koma yau ka tuba ka koma kai in fa Allah ya nufa zaka samu gafara kawai zaka samu kawai ka kwantar da hankalinka ko sai shedan ya bashi aminci tun yana zunubi da yana tsoro sai ya koma yanzu ya aminta har kaga mutum idan da ayyana shi ne sai a ce ka ji tsoron Allah ce wannan kai ka san shi ya aminta makircin Allah wani akwai mutuwa a ce to in ma yanzu ma a mutum mana akwai tashin alkiyama ya ce an daɗe ana faɗi zunubin shi ne ya yi yawan da shedan ya amfani da wannan ya yanke mishi tsammanin shi ga baki ɗaya sai ya aminta daga makircin Allah subhanahu wataala. To abu na biyu kuma dake haifar mu mutum da aminta daga makircin Allah shine jahilci. Idan mutum ya zunubi da yawa, sai jahilcin shi ya mantar da shi yalwan falalan Allah. Ila an fahimta, ya mantar da shi yalwan falalan Allah, sai wannan ya bashi dama kawai ta ganin to tunda dai an yi abin nan da yawa, an yi abin nan da yawa, shikenan kawai ba wani matsala, in dai kawai ko ma dai ta fanje mafanjen kawai ya shirya. Komai ta fanje mafanjen kawai shi ya shirya, komai zai faru ma kawai dai ya dade bai faru ba. Wani akan neman dukiya, idan aka tsoratar da shi Allah, zunubin shi ya yawaye yawa zai ga kai ni dai kawai a samu duniyan nan, in aka samu kuɗi na kecere ni na na gidaje, ne motoci, ne kaza, ne kaza, ne kaza, to me zai faru gobe kiyama? Annan ka bar maganin shi kaji. To wa'annan abubuwa guda biyu sukan taimaka mutum gurin fada ma gurin aminta daga makircin Allah. Ko dai mutum ya zunubi zunubin shi yawa, tun yana yi yana tsoro har yanzu kawai kai ba ma wani matsala kaji. Irin yadda ka ga idan za ka sami wani mai cin kuɗin gwamnati, galibin masu imani sukan fara cin kuɗin gwamnati da ɗari-ɗari ne. Mutum yana ce na ganin to, kai wani ma zai fara cin kuɗin gwamnati da sunan ya ci bashi ne, kuma har a wurin Allah da gaske yake zai biya a nini shi. To, bari dai in ci wannan bashi, in ya ƙara ci na biyu yanzu ya zama 150 bashi, in ya ƙara ci na uku yanzu ya zama 300 bashi, idan ya yi yawa fa shikenan rana ala qalbi qulubihim ma kanu yaksubun. Daga nan shikenan tun yana ganin aibin shi haka sai ya dawo ma bai ganin aibin sa. Ka lura da ɗalibi idan ya je fara karatu a jami'a, musamman ɗalibin da bai goge mu mu'amala da mata ba, irin wanda ke rayuwa cikin garin Zaria misali, idan ya je ya zauna kujera wata ta zo ta zauna kusa da shi, zai kwana yana istighfari gaban shi na faɗi, yau ya zauna kusa da wata mace, amma kafin ya gama jami'a fa rana ala qalbi, yi ma zuciyar hitsatsa, idan da kai ka zo yanzu ya ga kana ƙara ƙarin zama kusa da mace, dariya zai rika maka. Wato ya aminta da makircin Allah. To haka yake cikin zunuban gabaki ɗaya, idan mutum ya yi zunubi ya yi zunubi ya yi zunubi har sai aka yi gaban da yake zai aminta da makircin Allah, zai rika ba matsala. Wa'annan misalai guda biyu na bada domin a gane hoton abin. To na biyun shine mutum ya ta tsoro ya ta tsoro ya ta tsoro har wannan tsoron ya mantar da shi yalwan rahamar Allah, sai ya aminta, sai ya aminta kawai daga makircin Allah. To su ma shi ma yanke kauna daga rahamar Allah, dalilai guda biyu ke kawo shi yanke kauna daga rahamar Allah. Shi ma dai abu na farko zunubi ne. Idan mutum ya zunubi ya zunubi ya zunubi ya ga zunubin shi ya yawa, ya ta yi ya ta yi ya ta yi, sai shi ɗaya ga yanci Allah fa ba zai taɓa gafarta maka ba. Yau shekara kusan 30 kana laifin nan ba, ya za a yi kace Allah zai gafarta maka? Sai ya ga to gaskiya ne fa, wannan fatan da shaidan ya faɗi gaskiya ne. Sai ya ga kawai shi kenan, kawai ya yanke ƙauna daga rahama Allah, shi dai yanzu kawai ya san yana jiran ya mutu ne ya shiga wuta khalidi na fiha abada. To abu na biyu shi ma jahilci, akwai wanda ke bautan Allah da jahilci. Shi bautan yake ba sabo ba, bauta yake haikan amma jahili, sai wannan ya bashi damar ya ga ganin kaman kai haba, yanzu ya za a yi ma a ce wai Allah, ya za a yi ma a ce wai 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 Allah koye min azaba ko ya halakar da ni. Bauta yake yi, yana bautan Allah ne sosai, amma kuma sai zuciyar shi ta riƙa samun aminci, ta riƙa samun aminci, na juya a ganko na juya a lamarin wancan na farko mun ce zunubi shike kawo mishi aminta daga makircin Allah zunubi shi yawa kutsa mu zunubai na biyu shine zama tsoro yana zunubi ne da aka tsoran shi yayi girma wannan har ya kai ga ya yanki kauna daga rahman Allah ya na canza al'amarin na farko alqanuqi shine yanki kauna zunubin shi yawa na biyun shine aminci daga makircin Allah nene na juya kun fahimci magana nene na juya al'amarin na farko abin da ke haifar da yanki kauna daga rahman Allah ya kamata in ci abin da ke haifar da yanki kauna daga rahman Allah shine mutum ya ta zunubi har wannan zunubin ya sanya ya rika ganin kai zunubi na yi yawa inda za Allah ya gafarta mu na biyu shine ya ta tsoro ya ta tsoro ya ta tsoro saboda zunubin da yayi har ya ga cewa kai wannan ma babu inda za a yi fa in samu gafaran Allah to na biyun shine aminci daga makircin Allah aminci daga makircin Allah shine shi ma ya ta zunubi yi ta zunubi har yi tsatsa a cikin zuciyar shi rana ala qulbihim ma kanu yaksubun yi tsatsa a cikin zuciyar shi tun yana tsoro sai da yana tsoro to na biyun shine mai bauta ga Allah bauta yake haikan amma akan jahilci idan yana bautar na akan jahilci sai ga ganin kamar yanzu shi yake bin Allah bashi idan ana maganin cewa zukatan bayi na tsakankanin yatsun Allah guda biyu sai ran aika mun shi ban da shi in aka ce mishi Allah na shiryatar da wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama sai ce sai ya dauka ina ya za'i ni Allah batar da ni duk irin bautan nan da nake ma Allah sai wannan ya bashi aminci to duka yau wannan sifofi guda biyu hasara ne kuma tabewa ne da ka dole sai sifofin nan guda biyu sun tabbata a cikin zuciyar musulmi sannan zai zama na Allah abinda Allah ke cewa shine afa aminu makarallahi shin yanzu za su amince mu makircin Allah kafin wannan aya ayoyi guda biyu da Allah ya kawo a cikin suratul araf wanda wannan ayan take bi musu wadansu al'umma ne Allah yake cewa afa amina ahlul qura'i a cewa ba'suna bayatan wa hum na'imun afa aminu aw amina ahlul qura'i a cewa ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makarallahi waɗansu al'umma ne sun kafirci amma kuma suna bacci hankalinsu kwance lokutan da ake fita neman abinci saboda tsaban yalwa da walwala su wasa suke a wannan lokacin shine Allah ke cewa afa amina ahlul qura'i a cewa ba'suna duhan bayatan wa hum na'imun yanzu mutanen waɗancan garin sun yadda sun amince azaban Allah ta zo musu da dadar alhalin suna kwanci suna bacci dai inda kaji ana maganin bacci akwai aminci ko babu akwai aminci da haka Allah ya ba ku aminci kenan sannan awa amina ahlul qura'i a cewa ba suna duhan wa hum yal'abun ko kuma sun yadda ne azaban Allah ta zo musu da hantsi lokacin neman menene abinci amma sai Allah ya ce wa hum yal'abun su suna can suna wasa kaga kenan akwai ni akwai kyaututan tattalin arziki arziki ba matsalan su bane lokacin da ake fita neman abinci su saboda tsaban arzikin ma ba ma su fita neman abincin ba suna can a stadium ana wasa suna can a fadama ana ta kwallo lokacin hantsi dan haka ga aminci ga yalwa to sai Allah ce afa aminu makarallahi to sun amince mu makircin Allah ne ashe Allah ya baka ni'ima na ko dai aminci ko abinci ko abinta daga tsoro alhalin mutum yana kan sabo ashe wannan makircin Allah ne kar kai tsammanin wannan wata gwaninta ne ko wani isani a'a makirci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala gadan zari Allah shirya mutum ma'anan makirci shine sadar da cuta zuwa ga abokin fada ta hanyar da bai tsammani ba ma'anan al-makru kenan sadar da cuta sadar da wani wata matsala ga abokin fada ta hanyar da bai tsammani ba shine ma'anar almakru to ashe idan Allah ya ba mutum yalwa ga lafiya ga arziki ga kwanciyar hankali alhalin mutumin nan yana dogewa akan saban Allah to wannan makircin Allah ne shine Allah ke ce musu afa aminu makarallahi shin yanzu sun amince mu makircin Allah yace fala ya'manu makarallahi illal qawmul khasirun babu masu amince mu makircin Allah sai mutanen da suke hasarori duk wanda kaga yana saban Allah kuma yana samu haja-haja yana samu cikin kwanciyar hankali kuma bai gane cewa da matsala tsakankanin shi da Allah ba to wannan ya amince mu makircin Allah hasarori a wani hadisi al-imamu ahmad ne ya rawaito hadisin manzo Allah yake cewa idza ra'aita al-abda yu'til idza ra'aita Allah yu'ti al-abda ala ma'siyatin ma yasha fa'alam anna bustidraj idan kaga Allah na ba bawa abin da yake nima alhalin ya doge akan fanna manzo Allah ya ce to ku sani cewa wannan istidraj ta lala daga zanzari Allah ke masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fadin Allah cewa falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idza hum mublisun yayin da suka manta da wa'azin da ake musu suka manta da hanyar Allah fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai Allah ya bude musu kofin komi komi ka sani suka same shi cikin sauki ga arziki ga kuɗi ga waye duk abin da aka tasa a gaba sai a samu hatta idza farihu bima ufu har lokacin da suka fara alfahari suna jin mun isa suna taka wanda suka ga dama a kabnan bagatatan fa idza hum mublisun fa qati'a dabil qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin da aka duk inda bawa ya ga ya doge akan banna kuma yana samun abin da yake nima to wannan makirci ne daga Allah makirci ne daga Allah sifan makirci ba a jingina ta zuwa ga Allah kai tsaye ba za a ci cikin sifofin Allah akwai makirci ba saboda makirci sifa ce wacce tana da kaifi biyu ne tana iya zama aibi tana iya zama abin yabo al-makaru da su al-khadi'a kha abinnan al-khadi'a ne nake ne shi ma dai makircin da yake wa'in sifofi ne wa'inda yake suna iya zama siffan yabo suna iya zama aibi idan mutum ya zauna ya shirya maka makirci ya zurma kai jefa ka a cikin wata fitina kaga wannan aikin da yayi aibi amma idan kai kai amfani da wayarka da gogewanka maimakon ya zurma kan shi sai kai ni shigo ba zafi sai ka jefa shi to wannan abin gwaninta ne kai a gurin ka shi wanda ya shirya abin a farko aibi amma kai da ka gano kai amfani da wayanka da dabaranka sai ka kauce makircin da ya shirya maka shi sai ya zurma a ciki to wannan kai gwaninta ne a gurin ka jinjina maka lafiya to a irin wannan babin mai da makirci akan makirci shine gwaninta shine cikin abin da Allah subhanahu wataala ke sukan shirya ma Allah makirci sai Allah subhanahu wataala sai ya kauce makircin sai su zurma wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin sukan shirya makirci ne sai Allah ya kubuta daga makircin su bi ma'ana ko su shirya ma manzon Allah ko su shirya ma addinin musulunci ko su shirya ma mummune makirci sai Allah ya karkatar da wannan makircin sai su zurma to kaga a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya mu'amalance su da mu'amala irin na makirci to wannan gwaninta ne amma su da suka fara kirkirar makircin wannan aibi ne a wurin su to haka nan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu suna ha'intan Allah ko kuma suna Allah makirci al-khuda'a kenan alhalin Allah ke musu al-khuda'a Allah ke musu al-khuda'a kalman ba shine al-khiyana ba khiyana ba su daga cikin sifofin Allah samson Allah baya yaudara na ka a khuda'a shine yaudara khuda'a shine mene fassarar shi a Hausa to kalmomin da yana larabci shine amma kaga kusan duk sai yake sun koma Hausa makirci kaga asali larabci ne amma ya koma Hausa to al-khuda'a da al-makaru duk kusan abu ɗaya ne duk kusan dai abu ɗaya kawai makirci amma in muka fassara al-khuda'a da yaudara to zai iya bayuwa zuwa ga al-khiyana al-khiyana shine ha'inci Allah baya ha'inci saboda shi ha'inci zallan ta'ibi ne babu wani alheri a cikin ta sabanan al-makaw al-arabshi ko al-khuda'a manzo Allah ya ce a cikin hadisi al-harbu khuda'a yaki dan zamba ne ko shine muke cewa dan zamba yawa zambo kalmar ta fi kyau shine a shirya ma mutum haka ya ga kaman za a yi cin ne ashe nan za a yi shine al-khuda'a to ala ayyal da al-khuda'a da al-makaru Allah yana yin su domin ya maida martani ga wanda suka yi masa amma al-khiyana ba shi daga cikin sifofin Allah to al-muhim dai Allah yana cewa fala ya amanu makara Allah illa al-qawmul khasirun babu wanda ke aminta daga makircin Allah sai mutanen da suke hasaru bi ma'ana duk wanda ya zama babu tsoro a cikin zuciyarsa to lalle wannan mutum ya fada cikin hasara aya ta biyu malaike cewa wa may yaqnatu min rahmatir rabbi illa ad-dallun babu wanda ke yanke kauna daga rahamar Allah sai mutanen da suke batattu hasaru wannan aya ta zo a cikin suratul hijri lokacin da Allah ya bada labarin annabi Ibrahim lokacin da mala'iku suka kai masa ziyara suka yi masa bushara cewa zai samu ɗa sai yake ce musu abashartumuni ala amma sanir kibaru fa bima tubashiru yanzu za ku zo min da wata bushara cewa zan samu ɗa bayan shekaru na sun ja shekara 100 da kusan 20 kila an gani sai ce to fa bima tubashirun to ku yi dai mun jical din ku yi mun fillafillan busharin da kuka zo mun dashi shine abashatumuni ala amma sanil kibaru fa bima tubashirun sai suka ce ni qalu basharnaka bil haqq wala takun min qanitin suka ce mun zo maka da bushara ta gaskiya ne wannan magana ba wasa bace daga Allah take da haka kada ka yadda ka zama cikin alqanitin da masu yinke kauna daga rahmar Allah to sun dauko mishi fannin shi fannin tauhidi da sanin Allah suna gaya mishi haka sai ya ce musu wa may yaqnatu min rahmatir rabbi illa ad-dallun ai babu wanda ke yanke kauna daga rahmar Allah sai mutanen da suke batattu dan haka ashe idan mutum ya yanke kauna daga rahmar Allah to tsoro ne kawai ke cikin zuciyar shi kenan shi ba shi da wani kwadayi a wurin Allah ya riga yanke kauna to irin waɗannan mutane ne batattu da malamai suka kalli irin waɗannan nasosa guda biyu can ya ce kar a amince wa makircin Allah nan ya ce kar a yanke kauna daga rahmar Allah sai suka ce to wanne ya fi kamata mutum ya rinjayar kenan a rayuwarsa ya rinja yadda tsoro wanda shine rashin amince wa makircin Allah ko ya rinja yadda kwadayi shine abin nan rashin yanke kauna daga rahmar Allah ko kuwa ya kamata ya yi to maganganu dai na malamai sun ta maganganu waɗansu ce ya wajaba mutum ya rinjaya da janibin tsoro ya zama kullum cikin tsoro duka guda biyun suna cikin zuciyanka amma ka rinjaya da tsoron a gurin waɗansu malaman saboda wannan shi zai hana ka yin zunubi waɗansu suka ce ka rinjaya da janibin kwaɗayin akwai tsoron a cikin zuciyanka amma ka rinjaya da kwaɗayi wurin Allah shi kuma wannan shi zai baka daman ka samu arashi tsakankaninka da Allah fa'alu kullun kana fata ana inda zanni abdi bi ina nan duk inda bawa na yake zato na to ni ina nan a wurin zaka idan kai ta kwadayin rahmar Allah to zai fi baka tafa'ul kyakkyawan mu'amala tsakaninka da Allah wadansu malamai su ce ai ka daidaita da tsoron da kwadayin su daidaita a cikin zuciyanka to ala ayyi hal dai duk maganganun na malamai ba su sha bamban da junansu ba duk kusan magana ɗaya ce ta haƙiƙin magana abin da suke cewa shine idan mutum yana cikin halin lafiya ga ka lafiyayye kuma kana bakin ƙoƙarinka gurin tsayuwa akan tafarki madaidaiciya ababe na wajibai da Allah ya ɗora maka tsakankaninka da Allah kana bakin ƙoƙari ka tsayi wajibai da Allah ya ɗora maka tsakankaninka da bayin Allah kana bakin ƙoƙari ka tsayi to a wannan lokacin da tsoro da kwaɗayi su yi daidai a cikin zuciyanka a matsayinka na lafiyayye da tsoro da kwaɗayi su yi daidai a cikin zuciyanka ayoyin alƙur'ani mai girma sun tabbatar da wannan matsayin kamar fadin Allah subhanahu wataala amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Allah ya ce mutumin da ya kasance yana tsayuwan dare yana bautan Allah haikal amma kuma yahdharu al-akhirata yana tsoron gidan lahira wa yarju rahmata rabbih yana fadin rahmar Allah. Kaga bautan Allah yake haikal amma kuma ga wannan sifofi guda biyu sun tabbata a cikin zuciyarsa, yana tsoro kuma yana fadi. Haka nan a wata ayan Allah subhanahu wataala ce innahum kanu yusari'una fil khairat, da Allah ya kawo wani annabi daga cikin annabawan Allah da shi da ɗansa da annabi Zakariya da annabi Yahaya da matar annabi Zakariya, da Allah ya kawo labarinsu sai ce innahum kanu yusari'una fil khairat, dukkansu uku sun kasance suna gwagwarmaya domin samun alkhairi zuwa ga alkhairin Allah. Sannan waya da'una na raghaban wa rahaban, suna bautan Allah suna masu tsoro suna masu fadin. Amma Allah bai kawo haka nan ba sai da aka faɗi cewa sun kasance suna aikin bautan Allah haika, sai aka ce kuma suna kiran Allah suna bautan Allah din cikin tsoro da fadin. Ashe idan mutum yana kan tafarki madaidaiciya sosai to ya hada tsakankanin wa'annan sifofin guda biyu. A wata ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu, da ka suna rigirige ne gurin samun kusanci zuwa ga Allah amma kuma a wannan lokacin suna tsoron azaban Allah kuma suna fadin rahmar Allah. Da haka idan mutum yana lafiyayyi kuma daidai gurgudu ya tsaya ba da haƙoƙan Allah da haƙoƙan bayin Allah, to a wannan lokacin tsoro da fadi su daidai a cikin zuciyar shi. Amma idan ya kasance mutum lafiyayyi amma kuma ya karkata zuwa ga saban Allah to a wannan lokaci abin da ya wajaba shine tsoro ya fi girma a cikin zuciyar shi sama da kwadayi. Saboda idan yana tsorata daga makircin Allah ya san Allah zai iya kashe shi kila yana cikin shan wiwin nan ba, Allah yana iya kawo mutuwan shi ajalin shi akan shan wiwi. In yana tsoron wannan kaga zai daina shan wiwi din nan. Kai akwai fayuwan fa Allah ya karɓi rayuwa ta fa ina sata. In wannan yana yawan zuwa mishi a cikin zuciyarsa kaga akwai yiwuwar ya bar sata kenan. Da haka idan mutum yana cikin halin lafiya kuma mai zunubi to ya yawaita ya hada duka wannan sifofin amma ya rinjaye da janibin tsoro a bisa janibin kwadayi, wannan shi zai taimake shi ya kubuta daga wannan zunubin da yake yi. To kashi na ukun shine idan ya kasance mutum yana cikin halin rashin lafiya, sawa'un kai mai saban Allah ne ko ne da'a ga Allah ne amma yanzu kana cikin halin rashin lafiya, rashin lafiyar nan akwai yiwuwar ba za a tashi ba, to babban abin da ake so da kai a wannan lokacin sai ka rinjaye da janibin kwadayi. Kana tsoron Allah amma dai kwadayin ka zuwa ga Allah tafi yawa. Saboda wancan hadisi da muka kawo ana inda dhanni abdi bi, Allah ce ya kai bawana ka samu duk inda duk zaton da kake yin haka za ka same ni. Idan kana zaton Allah ne rahama ne mai gafara ne jin kai Allah ne ya fi kurakurai to haka nan za ka samu Allah. Amma in kana ganin kai Allah fa ba sauki fa to haka nan mutum zai samu Allah. Da haka yayin da mutum ke cikin halin rashin lafiyar da ake kyautata tsammanin ba zai tashi ba ko ya yanke kauna daga rahama a rayuwa, to a wannan lokaci sai mutum ya rinjaye da janibin kwadayi fiye da janibin tsoro. Amma duka guda biyun suna cikin zuciyarsa. Akwai wani matashi da ba shi da lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mishi ziyara. Shaykhul Albani ya kawo wannan hadisi a cikin sahiha. Ya zo ya same shi ba shi da lafiya. Annabi ya tambaye shi kaifa tajiduka, ya ka ji da jiki. Sai wannan matashi sai ya ce wallahi babban abin da nake tsoro akhafu min dhunubi arju Allah wa akhafu min dhunubi, ina matsanancin kwadayin saduwa da Allah domin kyakkyawan zaton da nake da shi zuwa ga rahmar Allah, amma kuma ina tsoron azabata. a ina tsoron zunubina. Sai manzon Allah ce to waɗannan abubuwa guda biyu ba za su taba haduwa a cikin zuciyan bawa ba, face sai Allah ya sadar da shi da abin da yake kwadai, ya aminta da shi daga abin da yake tsoro. Da haka yana cikin halin rashin lafiya, akwai tsoro a cikin zuciyar shi, akwai kuma kwadai, amma karan jar da janibin kwadai, saboda duk irin yanda kake tsammanin Allah subhanahu wataala haka za ka same shi. To wannan kusan shine yanayi guda uku da malamai suka tattara waɗancan fassarar da su magabata suka yi. In kana cikin halin lafiya, gashi kuma kana kan tafarki daidai gwargwado, kana bakin kokari gurin tsara haƙoƙan Allah da haƙoƙan bayin Allah, to da tsoro da kwaɗayi su yi daidai a cikin zuciyanka. Yau in an ga kana kuka, to gobe ga kana dariya, gobe in an ga kana dariya, ji ba a ga kana kuka. Shi yasa kada ya kasance kullum kai fuskanka a sake yake. Akwai nau'in aminci kenan daga makircin Allah. Kada ya kasance kai kullum fuskanka a murtuke. Akwai nau'in yanke ƙauna daga rahamar Allah. Da haka babu makawa ne, yau a ganka kana kuka, gobe a ganka kana dariya. Me ke sa ka kuka? Tsoron wancan azaba. Me ke sa ka dariya? Kwaɗayin wancan rahama. To idan kuma kana cikin halin lafiyanka, amma kuma mutum ya san ɗan shaye-shayen nan dai yana taɓawa, ɗauke-ɗauke ma yana yi, ɗan gulma, ƙarerai, duk yana yi. To irin wannan mutum ya rinjaya da janibin tsoro, domin kada Allah ya kama shi. To idan ko mutum yana cikin halin rashin lafiya, kowane irin yanayi yake, kawai haɗa da istighfari ya kuma rinjaya da janibin kwaɗayi. Amma wa illa duk cikin su suke zama a cikin zuciyar mu. To Allah maɗaukan sarki ya mana muwafaqa. Shine ma yake cewa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, ya zo daga sayyidina Abdullahi dan Abbasin, Allah ya dade shi da shi da babansa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila, an tambaye ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, anil kaba'ir, ba mu labarin menene manya-manyan zunubai. Fa qala, sai manzon Allah yake cewa manya-manyan zunubai, ashirku billahi, shirka da Allah, ita ce dai babban zunubi. Duk inda aka je in ana maganin babban zunubi, shirka da Allah, Allah karba mu da shirka babbanta da karamanta. Wal ya'su min rauhillahi, da yanke kauna daga rahamar Allah. Wal amnu min makarillahi, da aminta daga makircin Allah. Kaga wannan sifofi guda biyun kenan, yanke kauna, al ya'su kenan, yanke kauna, min rauhillahi, daga ar-rauh. Ar-rauh bi ma'ana rahaman Allah. Wa in kana an fi amfani da rauhu, rahamar Allah wacce take zuwa ta yayewan bakin ciki, ita ce ar-rauh. Rahamar Allah wacce take zuwa ta yayewan bakin ciki da damuwa da tashin hankali. Irin tausayin da Allah zai nuna ma bawa, ya yaye mishi rashin lafiya, ya dawo maka da wani masoyinka da ya ɓace, kila baka ga wani ɗanka ba kamar yadda annabi Yaqub bai ga annabi ɗan shi ba, annabi Yusuf. To in aka kwarenye maka irin wannan matsala, aka baka kwanciyar hankali, to shine ar-rauh. Ar-rauh ba ar-ruh ba ar-rauh da wasu ne yasa, shine ar-rauh. To shine yake cewa al ya'su min rauhillahi, ɗebe tsammani daga rahamar Allah, shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai. Wal amnu min makarillahi, da kuma aminta daga makircin Allah, shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai. Wannan hadisi al-Imam al-Bazzar da Ibn Abi Hatim su suka ruwaito shi, kuma hadithi ne hasan. Ina jin a cikin kitabu ta malam da ya kawo takrijin shi ba. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yake cewa, akbarul kaba'ir, kaga mafi girman kaba'ir, wato su kansu al-kaba'ir din, manya-manyan zunubai, to akbaruha, mafi girma a cikin girman manya-manyan zunubai, wato abinda wasu suke cewa gaba da gaban ciki ne. Kaga zunubai sun kasu kashi biyu, akwai ƙananan zunubai, akwai manya-manyan zunubai. To manyan zunuban su ma sun kashi kashi biyu ne. Akwai manyan zunuban da yake an faɗi narkon su a duniya ko a lahira, waɗansu zunuban zaka ji an ce duk wanda ya abu kaza Allah ya tsine mai, wanda ya abu kaza zai shiga wuta, wanda ya abu kaza ba zai shiga aljanna ba, wanda ya abu kaza ayi mishi hukuncin kisa, wanda ya abu kaza ayi mishi bulala 100, wanda ya abu kaza ayi mishi bulala 80. Waɗannan su ne zunubai masu daraja na farko, ko kuma mu ce su ne zunubai kashi na farko. Akwai kuma zunuban da yake kwata-kwata ma ba a faɗo ukubansu ba, an dai faɗo cewa manya-manyan zunubai ne, amma ne ukubansu ba a faɗi ba. To kowanne daga cikinsu yana da irin nashi matsayin. To amma a cikin manya-manyan zunubai wanda an faɗi narkonsu, to waɗannan abubuwan da za a kawo suna daga cikin manya-manyan zunubai, waɗanda yake ko cikin zunubai ma to su manya ne, shine ma'anar akbarul kaba'ir. Yace na farko shine al-ishraku billahi, shirka da Allah, wal amnu min makrillahi, da amincewa makircin Allah, wal qunu min rahmatillahi, da yanke kauna daga rahamar Allah, wal ya'su min rauhillahi, da ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Kaga a wannan hadisin sai ya hada duka guda uku: al-amnu min makarillahi, amincewa makircin Allah, mutum yana saban Allah yana ganin ba matsala, yana saban Allah, Allah na bashi abinci, yana bashi kuɗi, yana bashi gida, yana bashi mota, yana ganin haba ai ba wani matsala, ya amince makircin Allah kiyar. Da kuma al-qunu min rahmatillahi, yanke kauna daga rahamar Allah. Al-qunut yafi al-ya'as, al-qunut yafi al-ya'as. Shi al-qunut ma'anarsa shine yanke tsammani daga rahamar Allah da ɗebe kewa, da ɗebe yanke tsammani, da kuma ɗebe kwaɗayi ma ga baki ɗaya. Bari mu bada misali. Yanzu misali a ce gashi za a yi wani screening a nan. Za a yi screening, duk wanda ya zo da takardun shi ya gama primary, ya gama secondary, to za a ba shi naira miliyan ɗaya. Misali. Shi kenan sai aka zo ana cikin screening. Sai aka ga ƙarfe 10 ta kusa. Sai aka ce to jama'a ƙarfe 10 za a tashi. Kai kuma ga ka kila kai ne na 20. Kuma kowane mutum ɗaya idan an je kila minti 5 ake yi. Kai kirgaji cewa kai kafin a zo kaina kila 10 nan za ta cika kafin a zo kaina. Suna nana ta ƙarfe 10 za a tashi, ƙarfe 10 za a tashi. Kafin a zo kanka sai an yi awa ɗaya. Kuma yanzu gashi ƙarfe 10 saura kwata. Ka ga mene zai same ka? Al-ya'su ne zai same ka, shine zai shine a gaba al-ya'su. Zaka tsaye ba tsammani. Amma dai zuciyanka za ta iya fassara maka tsaya kila inda rabo sai ka samu. Amma dai al-ya'su ƙarfe 10 za a tashi, kai kuma kafin a zo kanka sai nan da awa ɗaya. Da haka zaka tsaye ba tsammani cewa kai zai wahalan gaske in samu. Ko da waya za a yi maka ya ka samu kuwa zaka ce kai ai abin da sai addu'a. Amma dai abin kila ba zai samu ba. To amma a ce ba wai an ce ƙarfe 10 za a tashi ba, kaga duk ma'aikatan sun tattara kayansu sun ɗaure an sa a mota an tafi da shi, me zai same ka? Al-qunut, abin ya wuce al-ya'su, kawai kai ka san ta faru ta ƙari, amma me dan yadda ya sata ba zai taɓa yiwuwa ba ne kawai tunda an riga an tattara kaya. Amma inda kayansu na nan za ka ɗan riƙa yi ka dai yanke ƙauna, amma kuma kana ɗan haɗawa da abin nan. To shine bambancin al-qunut da kuma al-ya'su. Ya'su tsaye tsammani ne, amma al-qunut tsaye tsammani da yanke kauna duk a hari. Kat. Yawa. Gaskiya ne. To shine yake cewa al-qunut min rahmatillahi, yanke kauna da tsaye tsammani daga rahman Allah, wal ya'su min rauhillahi, da kuma yanke tsammani daga rahmar Allah. Sai kuma ce da ar-rauh, rahmar Allah ne, amma ta yayin ta janibin kwarewar matsaloli. Da haka kenan wanda yanke kauna daga rahmar Allah gabaki daya shi bai jin cewa akwai wata rahama daga Allah da za ta zo mishi, wanda bai jin cewa akwai wata fitina daga Allah da Allah zai tunkuɗe mishi, to wannan shine al-qanut min rahmatillahi. amma al-yasim ar-ra'illahi wanda ke jin chakai ko na shiga cikin wani hali fa Allah ba zai tsama da ni ba to wannan ya fada cikin manya-manyan zunubai kaga cikin wannan hadisi ya hada ni duka waɗannan sifofin kowanne ɗaya daga cikin su babban zunubi ne kamar yadda ya zuwa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas din sha kowanne ɗaya daga cikin su babban zunubi ne to me kake tsammani in ya hada cikin zuciyar mutum gashi ya aminta da makircin Allah ta janibi daya ko kuma gashi ya kuma ɗebe tsammani daga rahman Allah ta janibi daya sai hada cikin zuciyar mutum ba tsoro ba kwadayi a to wannan babu sharrin da kai wannan kuma mutum ya zama hukunci Allah ka shiryata da mu Rawahu Abdurrazzaq Abdurrazzaq shine ya rawaito wannan a cikin musannaf hadisi ne ingantacce ko asari ne ingantacce fi masail cin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula mas'ala ta farko tafsir ayat al-a'raf mun fahimci ma'anan ayan da ke cikin suratul a'raf الثانية مسألة تبي تفسير آية الحجر من فين شمع أن آية كتكن سورة الحجر الثالثة مسألة أكو شدة الوعيد في من أمين مكر الله من جسد أن النار قد ذي فعل أمون دي أمين تدما يكرشن الله الرابعة مسألة تهدو شدة الوعيد من جسد أن النار قد ذي فعل في القنوط قدو من دي ينكي قونا دي رحمة الله سبحانه وتعالى ذاك باب مكواني ko ne bawayina rayuwa tsakankanin tsoro da kwadayi dan haka Allah ka kara mana tsoro da kwadayi a cikin zukatanmu idan muna kan tafarki Allah ka daidaita mana idan mun yi kurakurai Allah ka rinja mana da janibin tsoro domin ya samu bari idan mutum mu tazo Allah ka rinja mana da janibin kwadayi domin mu dace da rahmanka mu same ka irin yanda muke zaton ka ya Allah Allah ka ba mu dacewa ka rada mu akan tafarki mu daidaiciya wannan shine karshen wannan babi wallahi a'lam Na'am. Ko ku ba ku da wani kwadayi ne yanzu? Sai dai tsawon. To, abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ka gafarta. Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya. Ya Allah, zaɓuɓɓuka da ke fuskanto mu a wannan ƙasa, Allah ka yi sa a yi su lafiya a gama lafiya. Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi akan shugabancin mu. Ya Allah a kowane mataki na 'yan takara duk wani wanda zaben shi zai kai ga tsara jinanan musulmi Allah ka zaɓa mana shi wanda zaben shi zai kai ga tsara mutuncin musulmi Allah ka zaɓa mana shi wanda zaben shi zai kai ga kyautatan tattalin arzikin al'ummar musulmi Allah ka zaɓa mana shi wanda zaben shi zai tunkuɗe mana dukkan sharri ya ja mana dukkan alkhairi ta sababiyan shi ya Allah subhanahu wataala ka tabbatar mana shi ya Allah wanda zaben shi zai zama sharri ga Najeriya Allah ka nisanta mu da shi ka nisanta shi da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya a wadanda aka yi musu haihuwa Allah ka daya ba Allah ka raya wadanda ake kan hanya kuma Allah ka bude musu ido lafiya yawa wadanda suna zaune ne kawai a gaban mu nan an musu haihuwa suna dai kallo ne kawai naga sai tsaye shuru haka dai an musu haihuwa kila na ta nan rabuni to Allah shi tsayyaba ya abin da aka samu albarka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik